Sashen Hausa ne na muryar Amurka yake magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 da ke birnin Yamai sai kuma tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya fara'a nomad dalal da kuma niya FM. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Usman Ahmad ne tare da Grace Alheri Abdu a nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC a cikin shirinmu na lasariyar yau Lahadi 22 ga watan Janairun shekarar 2017. Da farko ga kanin labaran duniya.
To Usman, Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Lahadi cewa zai yi magana da sabon shugaban Amurka Donald Trump karon farko tunda aka rantsar da su, wato shi Trump din. Kana zanga-zangar tada hankali wa ko kuma jan hankalin gwamnati da mata suka yi a nan Amurka tana ƙara jan hankalin ƙasashen duniya. Tsohon shugaban ƙasar Gambia da ya sha kaye a zaɓe ya tafi gudun hijira a Equatorial Guinea.
To za mu ji a cikin cikakkun labarai. Kwanaki biyu bayan rantsar da sabon shugaban Amurka wato Donald Trump, wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayinsu ko kuma fatan abin da suke gani a Amurka.
Ita muka mu kashi Afrika wanda suke tasowa yanzu wanda suke ba su da wani abin da za su yi in ba an tamka musu ba.
Donald Trump yi na kora da mutanensa.
To a mutanen Afrika fa min kake son yayi musu?
To ina so ya daidaita da shi.
To kuma Amurka din za ta ba wa Niger tallafin kudade don taimakawa ci gaban kasa.
Gwamnatin Niger ta nemi gudunmuwa ƙarƙashin shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isuhu ga kasar Amurka a taimaka magandarin kwanni.
To za ku ji jamhuriyar Niger din kuma gwamnati ta bayyana irin asarar da aka yi ta ciyawar ciyar da dabbobi sakamakon ambaliyar ruwa. Haka kuma a jihar Adamawa a Najeriya wata cibiya da ke koyar da haɓaka fasahar sarrafa harshe ta san kira ko kuma MC a turance ta yaya ɗalibanta karon farko. Akwai maimaitin shirinmu na duniyar Amurka. Da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Lahadi cewa zai yi magana da sabon shugaban Amurka Donald Trump karon farko tunda aka rantsar da Trump din. Netanyahu ya faɗa a zaman majalisar zattawar ƙasar cewa yana shirin tattaunawa akan lamarin Israila da Palestinawa da Syria da kuma barazanar Iran a hirar tasu da Trump yau. Trump ya yi alkawalin goyon bayan Isra'ila a yankin neman, wato a yakin neman zabensa. Ya ce zai dauki birnin Kudus a matsayin babban birnin kasar Isra'ila duk da rikicin da ake yi kan matsayin birnin. Yau Lahadi ne kuma har wa yau Isra'ila ta bada izinin gina ƙarin gidaje 560 da a cikin uku daga cikin matsugunai da ke gabashin birnin Kudus. Sama da Isra'ilawa 500 ne ke zaune a gabashin birnin Kudus da yammacin kogin Jordan a matsugunan da galibin gwamnatoci ke ɗauka a matsayin waɗanda suka saba wa ƙa'ida. Dubun dubatan mutane suka yi tururuwa a birnin Washington jiya Asabar da kuma waɗansu biranen Amurka domin nuna adawa da tsare-tsaren shugaba Donald Trump. Masu zanga-zangar da suka haɗa da fitattun mawaƙa da 'yan wasan fina-finai da 'yan gwagwarmayar siyasa sun yi kira da a fita ƙarara a yi adawa da tsare-tsaren Trump kan shige da fice da batun canjin yanayi da kuma 'yancin mata. Masu zanga-zanga a birnin Washington sun yi ta yi wa mawaƙiya Madonna shewa lokacin da ta shigo taron bazata kusan ƙarshen jerin gwanon na sa'o'i 7 da aka gudanar dab da Majalisar Dokokin Ƙasa.
Come on girls! Did you believe in love?
Sauran fitattun da suka tsuma masu zanga-zangar sun hada da mawaka Alicia Keys da Maxwell da shugaban fafutukar kare haƙƙin mata Gloria Steinem da ta fice a shekara da shekaru tana gwagwarmaya da kuma 'yar wasan fina-finai Scarlett Johansson.
Come on girls, do you believe in love?
Scarlett ta ce, shugaba Trump, ban zaɓe ka ba, ina mutuntaka a matsayin shugabanmu da aka zaɓa. Ina kuma so in iya goyen bayanka, amma da farko ina so in gaya maka ka goyi bayana. Dama masu zanga-zanga sun yi niyyar jerin gwanu ne zuwa fadar White House, sai dai yawan mutanen da suka fito yasa aka sake shiri, aka kuma ƙara yawan sa'o'in gangamin. An yi irin wannan gangamin a birane da dama na Amurka da suka hada da New York, Los Angeles, Atlanta da kuma waɗansu jihohi. Papa Roma Francis ya ce zai jira ya ga kamun ludayen shugaba Donald Trump kafin ya yanke hukunci. A wata hira da jaridar harshen Spaniya El Paris ta buga jiya Asabar da yamma, Papa Roman ya ce baya so ya yi riga malam masallaci ko kuma gaggawar yanke hukunci kan mutane. Ya ce za mu ga take-takensa da ayyukansa kafin mu bayyana ra'ayi a kan shugaban na Amurka. Da aka tambaye shi kan sabon salon mulkin da ya kunno kai a Amurka da kasashen Turai, sai ya gargadi da cewa a yi hankali da neman taimako daga wani a lokacin da ake fuskantar matsi. Papa Roma Francis ya ce al'ummar ƙasar Jamus sun zaɓi Hitler a shekara ta 1930, daga baya kuma ya juya ya saka musu da mugunta. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban ƙasa Amurka Jimmy Carter, wanda ya faɗi zaben wa'adin mulki na biyu a shekara ta 1980, ya kasance tsohon shugaban ƙasar ta Amurka da ya fi kowane daɗewa yana aiki bayan barin mulki. Donald Trump shi ne shugaban Amurka na shida da Jimmy Carter ya halarci bikin rantsar da shi tun da ya koma garinsu a jihar Georgia bayan rantsar da magabacinsa Ronald Reagan a shekara ta 1981.
I was the only former president for a long time that said he was going, but I felt like we needed to.
Carter ya ce ni ne tsohon shugaban ƙasan Amurka kadai da nace zan je da dadewa. Ina jin muna buƙatar mu dauki lokaci mu fahimci sabon shugaban ƙasan mu kuma ba shi goyen baya. A hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da shi a cibiyar sa ta ayyukan jin kai dake Atlanta, Carter, wanda yake hulɗa da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin, ya ce hanya ɗaya da zai iya taimakon gwamnatin Trump ita ce wajen ba su bayanan da suka tattara yayin gudanar da ayyukan cibiyar Carter. Lokacin da yake shugaban ƙasa, Carter ya shiga tsakani a tattaunawar da aka ba lakabi tattaunawar Camp David a shekara ta 1977 da ta kai ga samar da zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin Isra'ila da Misira. Tsohon shugaban ƙasar ya ce yana fata Trump zai mai da hankali wajen samar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa.
Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington a gundumar Columbia. Kwanaki biyu bayan rantsar da sabon shugaban Amurka Donald Trump, wasu 'yan Najeriya sun bayyana fatan da suke yi na gani a wannan mulki na Amurka. Ga wakilinmu Umar daga Ibadan a Najeriya.
A ranar Juma'a da ta gabata aka rantsar da sabon shugaban ƙasar Amurka Mr. Donald John Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 45 karo na 48. Akan haka ni zagaya a jihar Oyo ni ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya.
Sunana ne Aliyu Gode mai injin.
Menene fatanka ga rantsar da sabon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump?
To, ni fatan da wannan shugaban Amurka Donald Trump shine irin abin da kama yi can da da suka wuce. Kamata ya manta da su, ya dauki kowa nashi ne kuma ya taimaka wa kasashen Afirka wanda suke tasowa yanzu, wanda suke basu da wani abin da za su yi in ba an taimaka musu ba, don a samu cigaba da fuskan tsaro da na wani sauran irin makaranta da abubuwa da sauransu dai. Sannan ita uwa ce sai ta dauki kowa nata ne, sannan ya cigaba da irkun kowa ya zan kowa nashi ne. Afirka da sauran Asia da sauransu kowa ya dauki kowa kamar dan gida ne kuma kamar nashi ne.
Sunana Alayyaro, ai sai na da Alayyaro Muhammad Usman, ni dan Kebbi ce ne, aku gunza local government. Magana ga wannan sabon shugaban ƙasa na Amerika, dan Allah da Annabi idibi kowa dan uwansa, dukkan mutum ya dauke shi mutum dan Allah, ba ma sun tashi a hankali. Dan Allah ya kokari duk abin da kama mana kunci hankali, dan Allah ya taimaka mana da harkar tsaro, saboda Najeriya ba ma da tsaro, abu ya tarbare, komai ya tarbare. Yanzu nan abin da yake faruwa yanzu nan da yanayin Boko Haram, mun shiga wani hali
shine alake.
Me kuke son Donald Trump ya yi muku?
Ana
ba su shawara a gyara duniya ko mai ji daɗi.
Kamar ya yi mi da mi kenan.
Duk komai ko dola ya rage ƙasa saboda yanzu a ga dola duniya ne ina ba ta duka abu. A samu kuɗi da abinci da komai da komai a Najeriya kowa ya ji daɗi.
Sunana Abubakar Dangiren Gero. Menene fatanka ga samun shugaban ƙasar Amurka Donald Trump?
To fatana na alheri ne ga Donald Trump. Sannan kuma ina mai fatan alheri na niyoyin da ya wasu na korar baki. To shi sassauta wannan nashi ra'ayi saboda yau duniya ta kowa ce. Sannan kuma ina mai fatan alheri ga kasashenmu na Afirka. Sannan kuma ya diwo mu da idon rahama.
Ta ina kake son Donald Trump ya fara aiki?
To wajen da nake son Donald Trump ya fara aiki wajajen diba talakawa na Afirka da nashi.
Sunana Alhaji Hassan Jawaya.
Menene fatanka ga sabon shugaban kasar Amurka Donald Trump?
To muna so Donald Trump ya shiga wannan shabe, ya ci shabe yi na kora da mutanensa. To shine muna so.
To a mutanen Afirka fa min kake son yayi musu?
To ina so ya daidaita da shi, to ku baka bani, muna so ya daidaita da shi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To har ila yau Amurka za ta ba wa jamhuriyar Nijar tallafin wasu kuɗaɗe don taimakawa ci gaban ƙasa. Ga wakilinmu daga birnin Kwanni.
Yanzu dai ta tabbata cewa ƙasar Amurka ta amince da saka biliyon 250 wa jamhuriyar Nijar domin bunƙasa noma, kiwo da yin hanyoyi da sauransu ta hanyar Millennium Challenge of Corporation da ake cema MCC. Daga cikin waɗannan kuɗaɗe, ƙasar ta Amurka za ta amfani da biliyon 47 domin sabunta damu ko gandarin birnin Kwanni, wannan ko da zummar bunƙasa noman rani da na damana don yaƙi da ƙarancin abinci a cikin wannan kasar. Wannan ya sa hukumomi na bariki da na gargajiya ganawa da manoman gandari domin faɗakar da su akan wannan tallafin na kasar Amurka. Kuma a wurin taron mai martaba sarkin Kwanni Alhaji Muhammad Salifu ya yi bayani wa manoman kamar haka.
Ma'anar taro shine kun san kowa na da labari cikin kasar Kwanni ko ma kasar Niger cewa gwamnatin Niger ta nemi gudunmuwa karkashin shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isuhu ga ƙasar Amerika a taimaka ma gandarin Kwanni. Kala dai mutane na ɗaukar abin waka harko, ya tabbata yanzu za a yi aiki cikin watan tara ‘yan Allah yarda na Turawa. Kuma gudunmuwa ba ƙarama ba, gandarin Kwanni kawai abinda za a kashe ciki miliyon 47,000,000. Idan ina so in tuna mutane, kuɗaɗayensu ne na lango nasu Turawa suka yi muna taimako da su. Wace a gudunmuwanmu mu wadda za mu nuna haƙiƙa mu mutane muke masu son abin nan kuma waɗanda sun kasan ciwon kansu. Dalilin wannan muka kira mutanen waɗanda da ni zana ma, domin mun san cikin gandari akwai mutane da yawa da ba su biyan ekoki. Mun san da yawa akwai waɗanda aka biya miliyoyi su riki. Mun san da yawa akwai waɗanda suna nan shugabannin ne na masu ekoki, an ba su kuɗaɗai sun ki zuba.
Shiko Aliyu Usman, shugaban ma'aikatar UNAHA mai kula da gandoran birnin Kwanni da Malbaza, ya ƙara muna bayani game da wannan taron.
Wani tallahi ne ƙasar Nijar ta samo daga ƙasar Amurka na miliyar na guga miliyar 250 na aikace-aikace cikin ƙasar Nijar. Abinda ya shahi noma da kiyo da hanyoyi. To cikin waɗannan kuɗin miliyar 250 gandarin Kwanni shi ɗai ya samu kwatancin miliyar 47 waɗanda za a sa a yi wannan aiki. Bature ko bai sadala shiga banza. Sun binciki waɗanda za su yi ma aikin su san a kana suke tahe. Cikin aikin da suka yi, wacce diya suke amsa ga manoma, wattan diya suka amshe ta mi suka gari da ita. Shin cikin kashi 100 kashi nawa aka amsa? Saboda haka muka zo da mu da ma'aikatan kasar Kwanni muka taru da duk wani wanda a shugaban al'umma muka tattauna domin bashin da aka manomi shi kokari shi biya shi.
A nasa bangaren Abdu Mamman, shugaba na haɗin gwiwa na kungiyoyin manoma gandari na 1 da na 2, ya ce wannan taron na su gyara zaman su ne.
Dalilin wanga taro tallahi na wanda gwamnatin kasar Nijar ya samu ga gwamnatin Amerika wanda aka zo za a sabanta mana gandarin Kwanni. Amma dukkan kuɗi miliyar 47 wanda za a kashewa cikin gandarin kwanne. Shine dalilin mun kira wannan taro saboda yana da kyau kamin a tunkare ka a ce zaman ka na gyare.
Haka ma a wajen manoma wannan taron yayi kamar yanda sahabi Isa wani manomi ya shaida mini.
Lalle Turawa tallafin da za su ba su wa lalle sai sun gani mu ma kakana mu bisa ga hakan ga sun kai mana jawabi mun fahimta.
Haruna Maman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To har ila yau dai a jamhuriyar ta Nijar gwamnati ta bayyana irin asarar da aka yi ta ciyawar ciyar da dabbobi sakamakon ambaliyar ruwa da kuma matakin da ta dauka. Ga wakilinmu daga birnin Yamai.
Dans la région du nord de Tawa, dans la région de la Zawak, dans la région d'Agadez, et dans une certaine partie de la région de Difa et de Zender.
Ministan cikin gidan jamhuriyar Niger Bazoum Mohamed ya ga wa masu hannu da shuni cewa yankunan da wannan matsala ta karancin ciyawar dabbobi ta fi kamari sun hada da Agadez, Tawa, Zender da Difa saboda barnar da ambaliyar ruwa ta haddasa a damanar da ta gabata. Kimanin ton 12,012 na ciyawar dabbobi da ke daidai da kashi 48 daga cikin 100 da ake bukata a kowace shekara domin ciyar da su ne wannan ambaliya ta lalata. Saboda haka gwamnatin ta Nijar ke neman hanyoyin cike wannan gibi cikin hanzari, in ji Prime Minister Birji Rafini.
Nous restons très préoccupés par le déficit fourager de l'ordre de 12,000 tonnes de matière sèche, soit environ 48% des besoins.
Tune dai kungiyoyin kasa da kasa suka dauki matakai domin tunkarar wannan matsala ta hanyar wasu kudade dalar Amurka miliyan 10 da jagoran tawagar Majalisar Dinkin Duniya a Niger Foden Gia mai barin gado ya sanar cewa an kebe domin tanadin cimakar bisashe a wannan shekara.
Nous avons reçu pour les pays sous-financés 10 millions de dollars du Fonds Central de Secours d'Urgence.
Hukumomin Nijar sun yaba da wannan mataki da suke ganin zai kwantar da hankalin makiyayan da ke cikin matsananciyar bukatar ciyawar dabbobi. Sai dai Malam Ahmadu Dangi, mamba a kungiyar makiyaya ta AREN, ya gargadi waɗanda za a damkawa ayyukan rabon wannan tallafi su yi adalci.
Kaga sai a ce ai alhamdulillahi, amma saura da mi na Malam Bahaushe ne ya ce ba garan-garan ba taimai. Saboda ana kai koke kowane lokaci ga sunan waɗannan macaya, amma gaskiya abinda koken ya aiho kahin ya kai ga hannun macaya su da kansu ga waɗanga shekaru dai duka da muka gani akwai wuya ya kai ga macayan wanda ake so. Abinda muke so su masu hannu da shuni su ɗauki mataki, su ɗauki hanya biyu, su ba ƙungiyoyin macaya su ce ku kai ga macaya, su ba gwamnati su ce su kai ga macaya, da baya muna roƙonsu da Allah da Annabi su zo su biso da ƙaha su gani shin abun da muka bada nan ya kai ko bai kai ba. Wannan ne ya taimaka ga macaya. Amma in kuma kai abu ka bada shine kai jifa mata ta Musa da shi kuma kaga abun da kin yi rina aka ba.
Kiwo na daga cikin manyan ayyukan da aka fi dogaro akan su a Niger, haka kuma yana kan gaba a jerin hanyoyin samar da kudaden shiga ga talakawan kasar. Sai dai gwamnatin ta Niger ta ce faduwar darajar naira ta yi mummunar illa ga wannan haraka a bana, saboda yadda farashin dabbobi ke ci gaba da faduwa a kasuwannin ciki da wajen kasar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To haka kuma a jihar Adamawa, muka koma cikin Najeriya, wata cibiya da aka kafa don haɓaka koyar da fasahar sarrafa harshe mai kama da sankira, wato MC a Turanci, ta yaya ɗalibanta na farko.
Cibiyar Konkol Silver Tongue wadda aka kafa a shekara talib 2016 domin koya wa ɗalibai fasahar sarrafa harshe, salon zubi da tsarin magana wajen gabatar da shirye-shirye a manyan tarurruka, bukukuwa da walima, ita ce ta farko a arewacin Najeriya wadda sauran sassan ƙasar nan ta zame tamkar sana'ar dogaro da kai. Dr. Abba Tahir shine shugaban cibiyar koyar da fasahar sarrafa harshe, salon zubi da tsarin magana mai kama da sana'ar sankira al'adance da ke Yola fadar jihar Adamawa.
Ta bangaren shirya mutane lamari haka kaman kana da wurin biki kusan kowane sati ko kuma kowane rana ana yin aure, kuma auren mu yanzu a are musamman ba auren da za a yi ba a yi wani program ko wani launchin ko wani walima, ka ga yawanci kuma ba a yin shi kamar yadda ya kamata ko kamar yadda ya dace ko kuma a yi shi dai a tsari. Ka ga yawa daga cikin ɗaliban sun soma wannan tunani, ha to a yi ƙarfiya yin wani hall kawai a rasa cewa mutane wannan na lunch wancan don kuma na walimi da sa wasu na'urori wanda ake amfani da shi kaga zan rika samun kuɗi ko dubu goma sati kaga yayi.
Tsohon manajan gidan talabijin na tarayya da ke Yola Chief Timaus Matayas wanda ya halarce bukin yaye ɗaliban ya yi mini bayanin yadda sana'ar gabatar da shirye-shirye a manyan tarurruka ke haɓaka a sauran sassan Najeriya.
Jari ne ba gane nan ba, magana ita ce jari na ko ba haka ba, duk aikin da nayi a rayuwata aikin magana ne, amma iyawa ba wadda ka haifa ka zai ta kada za dole sai ka saki kuma ka koya don kowane tsari akwai yadda ake gudanar da shi. To iya wanda suka yi samu lokaci suka zauna nan suka yi karatu zai musu amfani sosai, tun ba ma yara masu tashi ba, don yanzu zaka ga duk wanda ake kira sai AMC abiya ake. To in kai da kyau sai class din kai hau, sai ka ga kananan taro ba a kiran ka sai a manyan taro, kuma manyan taro sai a biya mai yawa aiko.
Daga cikin dalibai 42 da cibiyar ta iyaye akwai yan jaridu, ma'aikatan bankuna, jami'an tsaro da kuma yan kasuwa. Ga abinda wasu daga cikinsu ke faɗi game da cibiyar. Da farko ga malama Rabi Usman.
Na ji daɗin wannan koyarwa da aka mi, darasin da na koya ya bani muhimmin dama na iya shiga ko zama a cikin jama'a na yi magana ko na haɗa taro wanda za a haɗa a neme ni a matsayin ko na yar kasuwa ko kuma na kaina zan iya yi a rayuwa. Saboda abin da aka koyar mini ya danganci aiki na a matsayina na yar jarida.
A sunana Muhammad Abdulrahman Abba, abin da na koya a nan shine na samu dama na shiga cikin ɗalibai an karantar da mu phonetic and phonology da kuma yanayin fatan na rubutu da kuma na samu isasshen wato courage ko confidence wurin yin magana a wurin mutane ko da sunawa ne. Alhamdulillah na ji daɗi.
Baya ga fasahar sarrafa harshe, salon zube da kuma tsarin magana a wajen gabatar da manyan tarurruka, cibiyar na koyar da karin harshe ga 'yan jarida. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.
Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a Washington DC, sai kuma a kasance da mu don shirinmu na gaba.
We are not merely transferring power from one administration to another.
Yau shirin namu zai dubi ne kan wasu daga cikin muhimman batutuwa da sabon shugaban Amurka Donald Trump ya tabo a jawabin sa da yayi bayan da aka rantsar da shi a matsayin shugaban Amurka na 45. Sannan za ku ji cewa wasu masu zanga-zanga sun yi ta kai hari kan wasu shaguna a cikin birnin na Washington DC jin kadan kafin rantsar da Trump. Sai a kasance tare da mu domin jin ƙarin bayani a cikin shirin namu na duniyar Amurka. Sunana Mahmud Lalo. To sabon shugaban na Amurka Donald Trump ya fara jawabin nasa ne da nuni da yadda kan Amurkawa ke haɗe.
We the citizens of America are now joined.
Amurkawa kanmu a haɗe yake a ƙoƙarin da muke yi na sake gina ƙasarmu. Baki ɗayanmu za mu samar wa wannan ƙasa da duniya makoma na wani tsawon lokaci. Lallai za mu fuskanci ƙalubale, amma kuma za mu yi nasara.
Together we will determine the course of America and the world for many, many years to come.
Trump ya kuma ƙara jaddada alƙawarinsa nan da ya ta yi lokacin yaƙin neman zaɓe na barin Amurkawa ana damawa da su a harkar gwamnati.
We are not merely transferring power from one administration to another.
Bikin wannan rana yana da matukar muhimmanci saboda a yau ba wai muna miƙa mulki ne daga wata gwamnati zuwa wata ba, a'a muna miƙa mulki ne daga birnin Washington DC zuwa hannuwanku.
Giving it back to you the people.
Ya kuma yi magana kan dangantakar Amurka da sauran ƙasashen duniya, wani batu da a lokacin yaƙin neman zaɓe yake cewa ana cutar Amurka.
We've defended other nations' borders.
Muna kare kan iyakokin wasu ƙasashe yayin da muke ƙin kare namu. Muna kuma kashe maƙudan dalolin a ƙasashen waje yayin da kayayyakin more rayuwa a Amurka suna ta taɓarɓarewa.
While America's infrastructure has fallen into disrepair and decay.
Ga dukkan alamu jawabin na Trump yana nufin cewa sai gida ya ƙoshi kafin a babaye wani wuri.
From this day forward,
waɗannan abubuwa da na zayyana muku a da kenan, mun taru a nan a yau domin mu yi magana da murya ɗaya wacce za a ji ta a kowane saƙon birnin ƙasar nan da sauran manyan biranen duniya, cewa daga yau mun buɗe sabon babi kan yadda za mu mulki ƙasarmu. Daga yanzu Amurka ce farko, Amurka ce farko a duk abin da za mu yi.
first. America first.
Sai dai duk da haka Trump ya ce zai saki karfafa dangantaka da kawayen Amurka ya kuma kulla sabbi.
We will reinforce old alliances and form new ones.
Za mu karfafa dangantakar mu da tsofaffin kawayen mu, sannan kuma mu yi wasu sababbin kawayen. Sannan mu hada kan duniyar da tawaye domin yakar masu tsatsauran ra'ayin addinin Islam ta yadda za mu kawar da su.
Da gabanin jawabin na Trump kuma yayin da ake zanga-zangar lumana, wasu bata gari sun bi wandunan wasu shaguna suna ta farfasawa tare da kifar da kwandunan shara, lamarin da yasa 'yan sanda suka far musu da yaji mai saka hawaye. Wasu binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a nan Amurkan sun nuna cewa Donald Trump zai kasance shugaban kasar na farko mara farin jini cikin shekaru da dama yayin da yake shirin kama aiki. A ranar Talata da ta gabata ne, sakamakon binciken jaridar Washington Post tare da haɗin gwiwar gidan talabijin na ABC suka nuna cewa Trump shine zaɓen shugaban ƙasa na farko mara farin jini cikin shugabannin Amurka bakwai da aka rantsar da su a shekarun baya. Baya ga haka, gidan talabijin na CNN shi ma ya fitar da sakamakon wani bincike da ya gudanar a 'yan kwanakin nan, wanda ya nuna cewa Amurkawa da dama na sukar irin kamun ludayin Trump kan yadda ya tafiyar da harkokin karɓar mulki tun bayan da ya lashe zaɓe a watan Nuwamba. Dukkanin sakamakon binciken kafofin yaɗa labaran sun baiwa Trump maki 40, wanda nesa ba kusa ba ya gaza na Barack Obama a lokacin da ya karɓi mulki a shekarar 2009, kuma ƙasa da maki 60 na farin jinin da yake da shi a lokacin da ya soka a mulki. Sai dai Trump ya soki sakamakon binciken, inda ya ce mutanen da suka yi hasashen zai faɗa a lokacin zaɓe su ne suka yi wannan bincike. To yanzu dai yanayin kamun ludayin Trump a tashin farko shi ne kaɗai a cewar ƙwararru zai ba da haske kan irin shugaban da yake so ya zama. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka. Sai kuma wani mako, idan Allah ya kaimu, za mu zo muku dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin daukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, kafin mu kare ga kanin labarai, amma kan Grace in ce miki takaitattu ne yanzu ko?
Shugaban kasar Gambia da ya fadi zaɓe Yahaya Jammeh ya tafi gudun hijira jiya Asabar da dare, abinda ya kawo ƙarshen mulkin kama kariyarsa na shekaru 22 da kuma rikicin siyasar da ya kusa kai ɗaukar matakin soji a ƙasar ta Afirka ta Yamma. Jammeh bai yi wani jawabi ba lokacin da ya tashi daga tashar jirgin sama ta Banjul da iyalansa a wani jirgi da ba shi da tambari da ya isa Equatorial Guinea bayan 'yan sa'o'i. Shugaban ƙasar Guinea Alpha Conde ne ya yi masa rakiya, wanda kuma ya shiga tsakani a tattaunawar neman wanzar da zaman lafiya da kuma gani ya sauka daga mulki lafiya lau. Ƙungiyar Tarayyar Afirka da kuma Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya duka sun goyi bayan shiga tsakanin. Ficewar Jammeh daga ƙasar ta ba da damar miƙa madafun iko ga Adama Barrow, wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka gudanar makonni uku da suka shige. An rantsar da Barrow ranar Alhamis a ofishin jakadancin Gambia da ke makwabciya Senegal, ana kuma kyautata zaton nan ba da daɗewa ba zai koma ƙasarsa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa cewa zai yi magana da sabon shugaban Amurka Donald Trump yau, karan farko tun da aka rantsar da Trump. Netanyahu ya faɗa a zaman majalisar zartarwar ƙasar cewa yana shirin tattaunawa akan lamarin Isra'ila da Falasɗinawa a Siriya da kuma barazanar Iran. Yau Lahadi ne kuma har wa yau Isra'ila ta ba da izinin gina ƙarin gidaje 563 a uku daga cikin matsugunai uku da ke gabashin birnin Kudus. Dubin dubatan mutane suka yi tururuwa a birnin Washington jiya Asabar da kuma waɗansu biranen Amurka domin nuna adawa da tsare-tsaren shugaba Donald Trump.
Da takaitattun labaran shirin namu ya kammala, amma kuma kafin mu sallama da kuma muka saƙon ta'aziyya ga abokiyar aikin mu Grace Alheri Abdu na rasuwar gwaggwansu Awo Adamu Koli da kuma wani da ake kira da Reverend Bawa Sadauki shi kuma a Nasarawa malumfashi Allah ya ji kansu da gafara. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdul din da ta taya ni gabatarwa, Jubahiro Dodo ne shine ya bada umarnin shirin, sai injiniya mu Neo Al, ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa, mu zama lafiya.